This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin ta wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a ranar Juma'a cewa yanzu Isra'ila ba ta yanke shawara yadda za ta mayar da martani ga harin makami mai linzami da Iran ta kai musu ba. Yana mai cewa bai kamata su kai hari kan rijiyoyin mai na Iran ba. Biden ya shaida wa manema labarai a fadar White House cewa in Isra'ila ba su kammala yanke shawara abin da za su yi ba dangane da kai hari, ana tattaunawa. Inda ya kara da cewa yana sa ran tattaunawa da jami'an Isra'ila da zarar sun yanke shawarar. Shugaban ya ce idan da shi ne su, da ya yi tunanin wasu hanyoyi fiye da kai hari kan rijiyoyin mai. Da daren ranar Talata, Iran ta harba makamai masu linzami kirar ballistic kusan 200 kan Isra'ila a wani abu da ke nuna fadadar yaki na shekara guda tsakanin Isra'ila da kawayen Iran na yankin. Dakarun Isra'ila sun harbo mafi yawancin makaman masu linzami tare da taimakon sojojin Amurka. Shugaban da Amurka ya yi magana ne sa'o'i bayan da jagoran addinin ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya fito da ba kasafai ba a sallar Juma'a, inda ya shaidawa dimbin jama'a babban masallacin musala da ke Tehran cewa gwamnatinsa ba za ta ja da baya ba kan Isra'ila. Sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bi sawun Firayim Ministan ƙasar Haiti a ranar Juma'a wajen yin Allah wadai da wani mummunan hari da gungun 'yan daba suka kai kan wani gari da ke wajen babban birnin ƙasar Haiti, wanda ya kashe aƙalla mutum 70 ciki har da mata aƙalla 10 da jarirai 3 cikin dare. Prime Minister Gary Coney ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa za a farauto waɗanda suka aikata laifin tare da gurfanar da su a gaban kuliya ba tare da ɓata lokaci ba. Gwamnatin rukun ƙwarya ta Haiti ta ce mambobin ƙungiyar Grand Group ne suka kai harin a garin Ponsin da ke sashen Artibonite. Wani rahoto da jaridar Haiti Gazette ta fitar ta ce 'yan kungiyar na kokarin karɓar kuɗi ne daga hannun al'ummar yankin kuma suka ke ba su kisan kiyashi zalunci ne. Ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce mambobin kungiyar da ke harba bindigogi masu sarrafa kansu sun kuma kone gidaje aƙalla 45 da motoci 34, lamarin da ya tilasta wasu mazauna yankin tserewa. Harin dai ya raba aƙalla mutum 3,000 da mahallansu. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya afka a ƙasar Bosnia cikin dare, inda ya kashe mutum aƙalla 16 tare da mamaye garuruwa da ƙauyuka da dama a tsakiya da kudancin ƙasar. Masu aikin ceto a kudancin ƙasar sun ba da rahoton ɓacewar mutane da dama a ranar Juma'a, kuma sun yi kira ga masu aikin sa kai da sojoji da su taimaka. A garuruwan Jabalnica da Kiseljak, jami'ai sun ce wutar lantarki ta ɗauke cikin dare kuma babu sabis na wayar salula. Ma'aikatar kashe gobara ta Jabalnica ta ce kwata-kwata ba za a iya shiga garin ba saboda an rufe tituna da hanyoyin jiragen ƙasa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a ranar Juma'a cewa ya ziyarci yankin Sumy na arewacin ƙasar, inda a baya-bayan nan Ukraine ta kaddamar da wani gagarumin hari a yankin Kursk na Rasha mai makwabtaka. Kusan watanni 2 da fara kai farmakin bazata, dakarun Kyiv sun mamaye yankunan iyakar Rasha, duk da cewa cigaban da aka samu ya ragu, kuma dakarun na Moscow sun fara kai farmaki. Zelensky ya faɗa a shafin Telegram cewa yana da muhimmanci a fahimci cewa farmakin Kursk abu ne mai muhimmanci, wani abu ne da ke ƙara ƙarfafawa abokan hulɗarmu, ƙarfafawa don kasancewa tare da Ukraine. Ku kasance masu yanke hukunci da matsalan bakan Rasha. A ranar Juma'a kasar Pakistan ta sanya tsauraran matakan tsaro a ciki da wajen Islamabad don hana magoya bayan tsohon Prime Minister Imran Khan da aka daure yin maci a babban birnin kasar. Hukumomin kasar sun rufe manyan tituna da hanyoyin shiga cikin birnin da kwantenonin jigilar kaya. sun dakatar da service na wayar salula, rufe makarantu da hada-hada sufurin jama'a na hukuma. Ministan harkokin cikin gida na Pakistan Hussein Naqvi ya ce babu wanda yayi farin cikin rufe birnin tare da kwantenonin jigilar kaya, kuma mutane suna fuskantar matsaloli, amma dole ne mutane su fahimci dalilin da yasa muke yin haka, kuma saboda wane ne, kuma me yasa. An jibge ƴan sanda da dakarun sa kai a wuraren shiga da fita. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu yin magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Ana ganin kamar ci gaban bai kai yadda ya kamata a ce ya kai ba, idan aka kwatanta da takurorin Najeriya waɗanda suka taso tare.
Kaka.
Wanda watakila suke da ƙarfi iri daya da kuma irin albarkatun yawan jama'a da albarkatun ƙasa sannan da kuma waɗanda kila kusan lokaci guda suka sami yancin kai.
To a ina ga ba ma kan wai kadai warin ƙasar Najeriya ba akwai kasashe da dama da ake ganin ma kanne ne ga Najeriya wanda suka taso wacan baya wanda yau an wayi gari sun ci gaba sun yi ma Najeriya fintin kau. Kuma abin da ke daura kai da bada mamaki shine ba kuma idan waɗancan kasashe sun fi Najeriya yawan jama'a ba ko yawan karfin arziki na ƙasa to amma dai abin mamaki da ya zama abin daurin kai shine cewa gaskiya an yi wa Najeriya fintin kau kuma kamar yadda ka faɗi a shimfiɗa ana ganin Najeriya ci gaban da ake ganin ta samu a cikin wannan shekaru 64 din da ta yi da karɓar yancin ta daga tura mulkin mallaka tura Ingila ana ganin gaskiya ya kamata a ce ya fi haka ne sababu sa ba
gaskiya to ubangiji Allah ya ƙara kawo mana ci gaba a ƙasar Najeriya da dukkan kasashen nahiyar Afirka kai da ma dukkan kasashen duniya baki daya
to sai mu ce amin Kirista haihuwar ‘yar da aka haifa masa ta fara ta Hawwa’u da fata Allah ya raya ta yi mata albarka. Ina kuma miƙa saƙon gaisuwa ga Hajiya Maryam Idi Bara’u da ke birnin Yamai a jamhuriyar Nijar.
Tumajin Lato, kamar yadda kika faɗa wato Malama Hawwa, muna miƙa saƙon wato taya murna ga shi Ordinary Ahmad Isa, kuma Ordinary President na British Family bisa ga wannan ƙaruwa da Allah ya samu Allah kiraya ta, kuma Allah ya bada zuriya ta yaba. To bari mu kuma miƙa saƙon wato gaisuwa da fata alheri ta filin abin ya hutu zuwa ga masu sauraron mu Haruna Muhammad Katsina da Honorable Alhaji Shafiu Maino wato Madawaki Inonu da Malam Danjuma Katsina da Mahmud Salihu Karon Namoda a jihar Zamfara da Liman Badama Liman Masallacin Juma'a na Biwa Karon Namoda, sai Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara da Injiniya Sanusi Nasiru Ruwaya, sai Honorable Hafizu Balarabe Gusau da Dr. Nasiru mai magani ido Karon Namoda, sai Ango Abdullahi mai shayi bakin kasuwa Karon Namoda, sai Usaini Dangote Karasuwa. Akwai Tijjani mai takalmi Magizawa da Liman Sani Fengine mai walda Karon Namoda da Jafaru Dan Koli bayan MTV Karon Namoda, sai Aliko Auta kafin Kailuwa Gindi Akwati Barikin Ladi a jihar Plateau Nigeria, sai kuma Sani mai lange-lange a wuri da Inuwa Gwatai Gumau DRC FM Toro da fatan na faɗa daidai, sai kuma Alhaji Kajiru Highlanders ‘yan Shanu Jos da Muhammad Sani Zubairu da Ishaya Lamu ɗan masani da Ado Salatu Goma ga Annabi Rajau da Alhaji Haruna DBY Tarmasuwa da Ayuba Isa garin sarkin noma da kuma O-O-Wan Rago Machu Fulani Ginda Akwati, sai kuma Isa Lawal Magajin garin Girgir da fatan dukkansu wato sai kuma Lawal Barkeji a jihar Sokoto da kuma Isa Lawal Magajin garin Girgir da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya.
To amin san ma amin.
Ki zo farin duba zara uki zo.
Gaskiya ne Malama Hawwa. Malama Hawwa, ban sani ba kina da tsarabar labari ga masu sauraron mu.
To ai kamar yadda Hausa suka ce ne komai yaya dai ba a rasa.
Ba a rasa nuno ruga. Na'am.
Ba ka gane ni da ma ai ba na fara in shigo wannan shirin naka ba tare da na dan yi tsarafa.
To lalle kan ba za ki
labari ba.
Gaskiya.
Nan buhuna buhuna.
Masu sauraron mu sun kada kuɗi suna sauraron ki.
To wanda shi ke an ce daga nan gaba kan gaje shin ruwa na a kai za ka fara.
To shike nan. Ni labarin da zan baki Malama Hawwa na wani dan gwari ne.
Na'am.
Wanda kalma dan ta ba da shi.
To.
Dan.
Dan kawai.
Dan. Ai ta bayar da shi.
Haka.
Wato.
Ba mu mishi.
Wato abin da ya faru. Kina irin lokacin ga da aka dan fama da dan da matsalar ga tarashin tsaro kin san akwai inda shingen jami'an tsaro suna dan gindiban mutane kuma wasu lokuta da kike ga suna samun nasara tun da kin san wanda ke cikin abin nan wato aikin mutu aka ce ka bar shi kawai da shi ko lokaci da kallon ka jami'an tsaro na iya gane cewa
eh anya wannan akwai magana
to irin an tare mutane haka ta fito daga kudanci za ta arewaci to ana ciki ta kwaso mutane daban-daban da suke sana'a iri daban-daban to kitan akwai wasu sana'o'i a kadar wasu da dan ake ce musu
kamar
a ce dan kasuwa
haka
to shine sai aka zo sai aka ce to ana bincike to sai aka ce kowa ya fito to sai aka fara da na farko aka ce ne kai wane ne sai ce ni dan lambe ne sai aka ce menene sana'a ka yace dan dai aka ce to kuma cikin mota kai baka da matsala
bai da matsala tun da dan ba kawai
eh sai aka kai ga wani guda
na'am
aka ce kai wane ne sai ce ni dan siyasa ne sai aka ce me ye aikin ka yace siyasa aka ce to kuma cikin mota
shi ma bai da matsala
shi ma bai da matsala
shi ko anda
sai aka ce sai aka kai ga wani aka ce kai kowa sai ce ni dan kasuwa ne sai aka ce me sana'a kai me aikin ka yace kasuwanci sai aka ce to kuma ciki cikin motar akwai dan gwari
na'am
akai akai akai
sai ne kowa yana ta
kowa da dan kaza ana kai ga dan gwari sai aka ce kai ko ba kai wane ne sai ce mu dai iska ne
a
kai wane ne yace mu da iska ne yace ah baka ji bakke ne to yace aku sai mana ku tunde
ne biyun ba
menene na biyu yace muna sa iska a tayin mota da tayin mashi
kuma ai gaskiya fa to kaga wannan zai abinda tura kuma zai pressing charge
a to ba
sai an biya shi bugun da
to ai shi faɗi abinda ba dide ba haja
amma ai sai da aka tambaye saura aka ce wani aiki
ke ku wanda ke neman mallaka kai da kanka ka faɗa kace da iska ne wa ma zai tsaya jiran wani aiki
shi kuma haka ne ka shi yayi
ba wanda ba shi ba
kenan da bugun da aka bayar kace a haka nan
gaskiya
wannan labari naka kan akwai ban dariya
na'am
yanzu sai ni ko to ni wannan labarin da zan ba da na san da kunnuwan masu sauraro ba zai zama wani sabon labari ba kila dai an dade ana jin sa amma saboda ni tsananin yanda ya bani dariya yasa na rike shi a matsayin bakan damiyar labari
to bismillah muna jin ki
wai wato a lokacin kwanciyar zafi ne da ake a waje sai wata mata ta yi shimfiɗa da diyanta haka a waje da daddare ana kwanciyar zafi duk ta kwantar da yaran a waje da mai gidan shi ma dai suna kwance har da ita to can da dare ya raba kasan sanyi ya dan fara buguwa
ko dare ya
za a koma cikin
daki
yawa a kwanta to sai ta yara tun da suna bacci ta dauke su ta shiga da su daki ta kwantar sai ya rage yaran ta guda amma sai ta dauka mijin ne ya rage
to
duk ta shiga da ta zo sai take cewa tashi wane tashi ka shiga ciki fa na shiga da yara din na riga fa na shiga da yara tashi mai daki sai daga can daki dai sai ta ji an ce ai ga nan ciki ni kika fara daukowa
to wannan ma
take irin mai dan tsaban nan ne irin mutanen nan ne ba wasu masu
jiki irin haka nan ba
ita kuma yaran ta kasu ne aku yaran nan yanzu yara maza bari dan da zaka ga yaro ya
girma to amma dai Allah na tuban ya yi din wannan ya kai girma ya dauka shi za a sai ya tare shi a ci
a'a
ko da kai tare shi a ci shi ma
ko min girma ta da ne kuma kaga dare ne
mu ba mamaki shi ma da yake ma haka tashi shi
ta kai
shi a rika shi haka ba wai ya dauke shi ba
eh ko ta dan sungume shi haka da dan mai jagora ya ta kai shi daki
to
sai daga can daki sai ya rika cewa ai gani nan ni kika fara kawo
wai
tace kai tace ai ko wato sauran labari ne masu sauraro su
ka ta tsoranta bane ko
ba ta tsoranta ba gaskiya da alama ba ta tsoranta ba to kuma zai dai biya ta da ladan wannan wahala da yan ba Allah din gargajiya
I'm
ga Julie tana daga mana hannu tilas anan zamu da aya sai dai mako mai zuwa in Allah ya kai mu yanzu kan a madadin
Hawa Sharif
mun sallama Faruk sanyen na ke muku fatan alkhairi da fatan za a yi karshen mako lafiya ma sallama.
Thank you.